Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49.60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da alo da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Laraba 28 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanun labaran.
Tsohon ministan tsohon shugaban Isra'ila kuma tsohon prime ministan kasar Shimon Peres ya mutu yana da shekaru 93. Sannan ma'aikatan ceto a Egypt jiya talata kuma sun tsabo gawarwakin bakin haure wanda suka nitse a cikin jirgin ruwan masunta. Kotun kasa da kasa kuma jiya talata ta yanke wani babban hukunci da ba ta yanke irinsa ba.
To kanin labaran kenan. Mai yiwa yau majalisar wakilan Najeriya ta dakatar da Abdulmumin Jibrin saboda zargin zubar mata da mutunci, shi kuma ya ce
yanzu ma ina tunani ko in nada ma aikin in ajiye musu, in nada hannun wando na da rigana gaba ɗaya in fuskanci wannan zancen yaki da cin hanci da rashawa.
Su kuwa kasashen yammacin Afirka renon Faransa kokari suke su yi bugun kop ɗaya ma ta'addanci.
Duka yaƙin muna fata in muka shiga cikin shi ƙware-ƙware mu samu solution.
Kuma saboda yawan fade an fara hana ma kananan ƴan mata talla a jihar Adamawa.
Duk wata yarinya da muka ganta tana talla zamu bi ta mu je gidan iyayenta mu kama iyayenta mu hukunta su.
Kuma kamar kowace ranar Laraba, sahabu Imam Aliyu na tafi da shirin dimokuraɗiyya a yau, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Tsohon shugaban Isra'ila kuma tsohon prime minister kasar Shimon Peres, wanda ake cewa ya share tsohon duk shekarun kafa Isra'ila yana bauta mata, ya rasu yana da shekaru 93 a duniya. Peres, wanda ya huskanci kasawar jikinsa makonni biyu da suka wuce, ya rasu ne a yau Laraba a wani asibiti wadda ke garin Hamusha. Kusan duk wani babban mukamin siyasa da ake rikewa a kasar tashi, kama daga prime minister, ministan tsaro, ministan harkokin waje da shugaban kasa, duk Paris ya rika su. Haka kuma a duk tarihin Isra'ila shine yafi kowa dadewa yana zama dan majalisar dokokin kasar, mukamin da ya rike na tsawon shekaru 48. Kuma abin mamaki, Paris dai ba dan kasar Isra'ila na asali bane, an haife shi ne a kasar Belarus, sannan ya koma Isra'ila da zama yana yaro dan shekaru 11 kacal da haihuwa, lokacin ma Isra'ila tana ƙarƙashin mulkin mallakar Birtaniya.
Masu aikin ceto a Masar a jiya talata sun tsamo garwakin bakin haure da dama da suka nitse a cikin jirgin ruwan masunta a gabar tekun Mediterranean, wanda ya kai adadin waɗanda suka mutu sama da 200 a hadarin jirgin ruwan da ya faru ran 21 ga watan nan na Satumba. Waɗanda suka nitse sun ce, wato suka tsira sun ce kamar mutane 450 zuwa 600 cikin su, har da mata da ƙananan yara da dama, aka cusa a cikin jirgin ruwan da ya nitse a garin Rosetta mai tashar jiragen ruwa aka tasar ma nahiyar Turai. Hukumomin sojin ƙasar Misra sun ce galibin waɗanda abun ya shafa ‘yan asalin ƙasar Masar ne daga yankin Nile Delta, kuma mafi yawansu matasa ne da suke ƙoƙarin ƙetarawa zuwa Turai don inganta rayuwarsu. Amma kuma wasu rahotanni na cewa akwai ‘yan ƙasashen Afirka da dama da kuma wasu daga cikin wato daga Siriya.
Jama'a, kuna saurin wannan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryan Amurka, Washington DC. To sai kuma wannan labari da ke cewa a wannan babban hukunci da ba taɓa yanke irinsa ba, kotun ƙasa da ƙasa jiya talata ta yanke wa wani mutum mai tsaurin ra'ayin musulunci hukunci bayan ta same shi da laifin nakasa wasu kayan tarihi masu muhimmanci a ƙasar Mali. Wannan ne karo na farko da kotu da mazauninta yake Hague ta yanke irin wannan hukuncin laifin barna a matsayin laifin yaki, kuma ta yanke wa Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi hukuncin daurin shekaru 9 a gidan yari. Laifin da Al-Mahdi ya aikata ya isa a yanke mishi hukunci har tsawon shekaru 30. To amma kotun ta yi la'akari da amsa laifinsa da kuma nuna da damansa akan irin abubuwa da ya aikata, da kuma gargadi da ya yi wa sauran musulmi kada wani ya sake maimaita irin wannan danyen aikin. An dora masa laifin jagorantar lalata tsofin masallatai wanda aka gina su tun shekaru ɗaruruwa ta hanyar amfani da gatari da kuma injin motocin bulldozer a birnin Tumbuktu mai cike da tarihi, yayin da kungiyar tsagirin Islama suka kwace yankin arewacin Mali a shekarar 2012. Mazauna birnin na Tumbuktu da suka shaidi rusa wannan wuri na ibada sun barke da shewa a lokacin da suka ji hukuncin da aka yanke mishi. Wani jagoran yawon bude ido ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Faransa cewa ko shakka babu an yi wa kakanninsu adalci a wannan hukuncin da aka yanke ma Mahdi.
Kungiyar bangaren Cobra ta jama'iyyar SSDM ta Sudan ta Kudu da ke ƙarƙashin shugabancin David Yau Yau ta sha alwashin za ta sake ƙaddamar da yaƙi a kan gwamnatin shugaban ƙasar Salva Kiir saboda gazawar shi wajen cika alƙawuran da ya ɗauka na yin aiki da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a shekarar 2014. Yau Yau shi ne ya sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiyar tare da shugaba Kiir a watan Mayun shekara ta 2014, wacce ta baiwa yankin Pibor 'yancin zama wani ɓangare mai cin gashin kansa. A wannan lokacin da aka naɗa Yau Yau ministan tsaron ƙasar, amma dai 'yan jam'iyyar da wato 'yan jam'iyyar ta 'yan tawaye sun zargi gwamnati da yin watsi da sauran abubuwan da ke kunshe cikin yarjejeniyar. Wata cocin da Bishop Faret Taban ke jagoranta ce ta jagoranci hidimar shimfiɗa ƙulla yarjejeniyar sulhu, abinda ya sa aka zo ƙarshen tashin hankalin da ya laƙume rayukan ɗaruruwan mutane da kuma janyo asarar ƙadarori masu ɗimbin yawa.
Ƙarshenta dai an rantsar da shugaba Ali Bongo Ondimba a matsayin shugaban Gabon a karo na biyu na tsawon wani sabon wa'adin mulki na shekaru 7 bayan da ya lashe zaɓen da aka yi da 'yan ƙuri'u ƙalilan. A wurin shagalin rantsar da shi a jiya Talata, shugaba Bongo ya yi alƙawarin zai mutunta dokokin ƙasar kuma zai tabbatar da adalci kan duk ɗan ƙasar. Ya kira ga a tattauna da a kan harkokin siyasa, amma ɗan takarar adawa Jean Ping ya yi watsi da wannan batu yana zargin shugaba Bongo da satar zaɓe. Nasara da Bongo ya yi da ƙuri'u 'yan ƙalilan kamar 6,000 ya janyo matsaloli ga shugaban, wanda iyalinsa suka shugabanci ƙasar mai arzikin man fetur da ke tsakiyar Afirka har tsawon shekaru 49. Ƙungiyar ƙasashen Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya sun amince da zaben shugaban, amma ƙungiyar tarayya ta Turai ta nuna da damanta akan sake zaben shugaban, inda ta ce ba a yi adalci ba wurin ƙirga ƙuri'un.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon daga nan, wato daga birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wasu majiyoyi ke nuna cewa yau fa za a yi ta takare ko kuma a shiga wani sabon babi a takaddamar zargin cuwacuwar kasafin kuɗi a Majalisar Wakilan Najeriya, inda ɓangarorin biyu ke ci gaba da karce ƙasa. Nasiru Adamu El-Hikaya, gare ka.
Yau ake sauraron kwamitin ladabtarwa na Majalisar Wakilan Najeriya zai gabatar da rahotonsa kan tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar Abdulmumin Jibrin, wanda ya ki bayyana gaban kwamitin. Majalisar dai ta ba wa kwamitin umarnin bincika zargin zubar majalisar mutunci da Jibrin din yayi ta shahararren batun a ringizo ko cushe a kasafin kuɗin Najeriya na bana. Shugaban kwamitin labarun majalisar Abdulrazak Namdas ya ce kwamitin ya kammala aikinsa da ba da damar zama bainal jama'a, amma duk da haka Jibrin ya ki halartar zaman.
An ba shi dama ne don tsarin mulkin Najeriya, ya ce duk wanda ake so ladabtar da shi a ba shi dama yazo ya fada nashi to an ba shi dama shi bai zo ba wannan ko ba zai hana wannan committee aiki ba kuma committee chairman yake su sun kira shi sun jira shi bai zo ba don haka sun kalmala binciken su kuma idan dan Allah za ka kawo magana a zaure kuma duk abin da su suka fada sai mu duba in majalisa ta amince da shi to sai ai aiki da shi
nan da kowa zai dauka za ku dakatar da shi daga majalisan nan
a'a ai dama ne aka ba shi yanzu ya nuna ma yan Najeriya gashi ga abin da ya fada to tun da yake a yake ba zai je ba me za a yi mishi wanda sai kuma aikin committee ne kawai ta zo ta ce gashi rashin zuwa sa ma shi ma an same ai
a martanin su Abdulmumin Jibrin ya ce bai damu da duk matakin da majalisa za ta dauka ba dan yana ganin ba za ta yi masa adalci ba
yau na gara ma sai in nada aikin gaba ɗaya man ce ba na yi musana yin tiro da ribeji 2011 su zuga suka same ni suka roke ni suka ce in fito takara 2015 ma nace na gaji ne tafiya na zan yi yanzu ma ina tunani ko in nada ma aikin in ajiye musu in nada hannun wando na da riga na gaba ɗaya in fuskanci wannan zancen yaki da cin hanci da rashawa suna nan suna ta irin wannan kullakullan da sauraron su amma ƙarya ne in daidaita da wa dan ni mutumin da na fito ba su ɗin ba su bi ba nace barawo ne barayi ne in daidaita da sun ce ni ai babu yadda za a yi a ce wai zan wani daidaita kawai abinda nake so addu'a ne ni kuma wallahi tallahi zan burge tarakan Najeriya
za a jira ga matakin da zauren majalisar zai dauka hakanan da cigaba da binciken lamarin da hukumar yaki da cin hanci AFCC ta bada tabbacin ta fara yi Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
haka dai to a gaida kuma Nasiru daga majalisar wakilan Najeriya bari mu leka taron yan majalisun yammacin Afirka renon Faransa dake taron a yamai babban birnin jamhuriyar Niger dan neman mafita game da yaki da ta'addanci da sauran rigingimun yankunan su Suleiman Muni Barma gare ka
Muhimman batutuwa uku ne ke kan teburin wannan taro na kwamitin CEP da ke hada ƴan majalisar dokokin ƙasashen Afirka ta yamma masu amfani da kudaden sefa waɗanda a yau al'ummominsu ke dandana kuɗa a sakamakon matsalar tsaron da ta addabi duniya misalin yadda ƴan ta'adda ke ci gaba da kai hare-hare a ƙasashe irin su Niger, Mali, Côte d'Ivoire da Burkina Faso a sanadiyar rikicin Boko Haram a Najeriya da na Akimi da Mujawo a ƙasar Mali wannan na faruwa ne a wani lokacin da ake samun barkewar rikicin cikin gida a wasu ƙasashen yankin saboda haka kwamitin na CEP ke fatan ɗaukar matakai akai inji Madam Fatima Dubudogo mataimakiyar shugaban kwamitin ƴan majalisar dokoki na CEP
mutanen ƙasa da ba shi tsakanin kansu ya ake a shirya su kuma yakin nan na ɗan ta'adda muna sa akuya muna kakani ake yi sai a samu shiri dan a zo ga lahiya mu ɗan majalisa muna son mu ma mu dauki wannan harka ga kanmu tunda abin ya shahi population duka yakin muna fata in muka shiga cikin shi kware-kware mu samu solution
bai dan haka taron na CEP karo na 22 na son duba batun yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen Afirka na yankin Caribbean Pacific ASEP da a dai bangare ta kororin su na nafiyar Turai yarjejeniyar wacce ake yi wa lakabi da APA ta haddasa tare da cijiyoyin wuya daga kungiyoyin kwararen kula da na manoma da makiyaya a can baya bayan da masana suka nuna dare-daren yiwuwar yarjejeniyar za ta ba kasashen Turai damar mamaye harkokin noma da na kasuwancin nafiyar Afirka saboda haka kwamitin ƴan majalisar ya gayyato kwararru domin su bajewa mahalarta wannan taro alfanan da ke kunshe a cikinta in ji shugaban kwamitin CEP Dosu Lansina
dokin yiwuwa des opportunités pour nos pays d'autres trouvent
zade a ci gaba da gudanar da wannan taro har zuwa ranar 1 ga watan Oktoba inda a ƙarshe mahalartan za su bullo da shawarwarin da ake sa ran zartarwa a daukacin kasashen Afirka ta yamma mambobin kungiyar IMOA masu amfani da kudaden sefa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger
To a gaida Suleiman bari mu dawo Najeriya inda ganin yadda wasu matasa suka kafa wata kungiyar Fatima ƴan mata a jihar Adamawa sarakuna suka dau matakin hana bara Ibrahim Abdul wato hana wato talla Ibrahim Abdul Aziz gare ka
Sakamakon bullar wata kungiyar jagaliya da daba da wasu matasa suka kirkira a jihar Adamawa wanda yanzu ma ake walakabe da inshila da aikin su shine karbe kudade wayan hannu da kuma jaka daga hannun ƴan mata suna musu fadi yasa yanzu sarakuna a jihar daukan matakin hana talla dan Isa Adama hakimin jimita da ke fadar jihar Alhaji Inoba Faris yace sun dan wannan mataki ne ma sakamakon irin tu'annatin da waɗannan matasa ke yi a yanzu na baba nan mako shine fadin da matasan suka yi wa wata yarinya da har ta kai tarasaranta
wasu yaran su wa shila group suna kwace kayan yaran mata
sa su je su kwanta da su a cikin daji, sa su gudu da su kwana da kwanaki yarinya ba gane ta ba. Shi ne muka ga ya kamata na kafa doka, duk wata yarinya da muka ganta tana talla, za mu bi ta mu je gidan iyayenta mu kama iyayenta mu hukunta su. Don abinda zaka samu a wajen yarinya da take talla na zaman ta lafiya a gidanka yafi mana alheri. Yaran matan nan iyayenmu ne, bai kamata mu yi wasa da su ba. A ba yarinya talla tana tallan gida, su wani gujiya, su wani menene, ba za mu yadda ba. Wannan gari ni ne shugaba, ni ko ni nake da garin nan, ban yadda yarinya ta dauki talla ba.
To ko me iyaye da su dokan ta shafa ke cewa?
To wannan dokar doka ce wacce take da kyau, amma dokar ya kamata a ce yayi zama da jimillolinsa da masu anguwanninsa a dan tara wasu iyaye, sabili da a fahimtar da su kyakkyawan manufa da yake kan wannan dokar, kuma zai fahimci menene ra'ayin mutane akan wannan doka.
Alhamdulillah, dama irinsa muke so, don abubuwan da mu muke gani ballantana mu da muke zaune cikin kasuwa, abun ya wuce min shirin ya koma mahalaka. Gaskiya hakimi ya yi zurfin tunani,
wannan dokar yanzu an yi gaggawa a kanta, don mutane suna cikin matsi, yawanci yaran nan su suke taimaka wasu abubuwa suke kawa, wasu kuma iyayensu ma ba su da lafiya, wasu iyayensu sun rasu.
To sai dai kuma runa ɗan sannan jar Adama amma ta ce tuni fa ta so makama irin waɗannan bata garin matasan, to amma kuma ta nuna bacin ranta game da yadda wasu ke neman bata mata suna dangane da wannan kamin da suke yi. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To lallai fa a kuma gaida Ibrahima, yanzu kuma ga sahabu Imam Aliyu da shiri na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu duba muhawarar da 'yan takarar shugabancin Amurka suka yi da tasirin takan demokradiyyar ƙasar da sauran duniya. Jama'a masarauta, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ranar Litinin, 'yan takarar shugabancin Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da ta Democrat Hillary Clinton suka kara zagaye na farko cikin muhawarori uku da za su yi kamin zaben ƙasar da za a yi cikin watan Nuwamban bana.
I have thought about this quite a bit.
Yeah, for 30
and
years.
I have, well, not quite that long. I think my husband did a pretty good job in the 1990s. I think a lot about what worked and how we can make it work again.
Well, he approved
NAFTA. 3 million new jobs.
He approved NAFTA,
balanced budget,
which is the single worst trade deal ever approved in this country.
Incomes went up for everybody.
Mrs. Hillary Clinton take mai da martani ga Donald Trump wanda yake cewa sai yanzu za ta fara tunanin kare kamfanoni daga barin Amerika. Shine tace a'a, na yi tunani akai na lokaci. Sai kara baki yace na shekaru 30 ko dan kallo a zaurin sai suka yi dariya. Sai ta ce a'a, ai bai kai haka ba. Ta ci gaba da cewa a sani na dai mijina ya yi aiki mai kyau a wajajen 1990. Trump ya ce a zamanin sa aka amince da yarjejeniyar cinikayya da Mexico da ake kira NAFTA, ita ce gurɓatacciyar yarjejeniya kan cinikayya da aka taba kullawa a tarihin ƙasar nan, inji Trump. Yana magana tana magana tana ce a zamanin sa wato mijinta na wato kowa samun sa ya ƙaru a ƙasar nan. Mun gayyaci Malam Shehu Yusuf Kura, mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma tsohon ma'aikacin wannan tasha, domin jin abinda ya sa ake waɗannan muhawarori a Amurka da kuma tasirinsu kan tsarin demokradiyya.
To sahabu, wannan abu kamar al'ada ta zame musu. Idan za ka iya tunawa a tarihi, muhawara ta farko da aka fara ita ce wacce aka yi tsakanin Senator John F. Kennedy da kuma mataimakin shugaban ƙasa a lokacin na Richard Nixon a shekarar 1960.
Wato a talabijin kenan ko?
A talabijin.
Eh.
A wannan lokaci shi ne gaba ɗayan Amurka aka ci hankalinsu ya karkata, domin ga 'yan takara kuma wannan ana ganin kamar kowanne a ciki ma ba wanda yake, domin a lokacin nan Eisenhower ne yake shugabancin ƙasa, saboda haka za a yi zaɓe, shi mataimakin shugaban ƙasar ya tsaya, kuma wani ɗan jam'iyyar Democrat wato shi Senator Kennedy shi ma ya tsaya. To tun daga lokacin nan 1960 ɗin nan suka mai da ita al'ada.
Malam Shehu, abin da nake tambaya shine me yasa wannan muhawara ta janyo ra'ayin Amurka har mutum kusan miliyan 100 wanda ba safai akan kalli wannan muhawara a baya kamar mutane masu yawa haka ba?
To gaskiya shi Donald Trump yana da farin jinin jawo mutane su kalli talabijin domin dama kamar yana aiki a ita talabijin din ne domin akwai shiri da yake na musamman da ake kira Apprentice wanda yake shiri ne wanda mutane suna kansa sosai.
Wannan shirin ne ko kuma dai wato gangancinsa da azarbabinsa yasa ake son a kalle shi?
To duka guda biyu. Na farko gashi ya yi suna sun san shi a talabijin din suna kallonsa. Sannan na biyu bai yi wa bakinsa linzami. Duk abin da izo bakinsa zai faɗa bai damu ba, ba shi da nutsuwar magana, ba shi da zaɓin kalmomin da zai faɗa. To waɗansu Amurkawan suna son wannan. Waɗansu kuma suna son ne su ga to ga mace ta farko da za a yi irin wannan muhawara da su. Domin ba a taɓa samun mace a cikin shekaru kusan 200 da aka yi ana zaɓen shugaban ƙasa, ba a taɓa samun mace ta tsaya irin wannan zaɓe babbar jam'iyya ta tsaya da ita ba. Amma muhimmiyar magana da ita ce wannan zaɓe ne na Amurka wanda ba a taɓa yin irinsa ba. Tunda ka san shi Donald Trump bai taɓa riƙe wani muƙami na siyasa ba, ko kansila ko ƙaramin muƙami bai taɓa riƙewa ba. Amma ya zo Allah ya bashi wannan ɗaukaka har ya zama ɗan takara na babbar jam'iyya. Wannan abin mutane suna so su gam me ya sa shi, waɗanne dalilai ne, menene halayyarsa, menene manufofinsa. Wannan ya jawo mutane da yawa suna so su ga wannan muhawara da aka yi ranar Litinin.
Malam Shehu, ai ba su kaɗai ne ƴan takara ba, akwai jam'iyya ta ƴan independa, akwai kuma wata jam'iyya ta da ake ce mata Green Party wacce ta tsaye da mace Dr. Jill. Su me yasa ba su shiga wannan muhawara ba?
To hukumar ko kuma kwamitin da yake shirya wannan muhawara ya yanke shawarar cewa duk wanda za a muhawara nan da shi akwai binciken ra'ayin jama'a da kamfanoni da gidajen talabijin da hukumomi masu zaman kansu suke yi. Suka ce to sai ɗan takara ya samu aƙalla a binciken ra'ayin jama'a guda 5 da za a haɗa a tattara su a ƙididdige su a samu mafi ƙanƙantar yawan goyon bayan da mutum yake samu aƙalla sai kana da kashi 15 cikin 100. Ita ma wannan ta jam'iyyar Green Party ɗin nan mai ƙoƙarin tattalin muhalli da yanayi ita ma ba su samu kashi 15 cikin 100 da ake buƙata ba. Don haka ne ba a bar su sun hau dandamalin wannan muhawara ta shekaran jiya ba.
Shin wannan muhawara a ganinka yana taimakawa ci gaban demokradiyya nan Amurka?
Kwarai kuwa, saboda ka duba kamar na ranar Litinin ɗin da aka yi. Ai, akwai halayya, dama dai mutane suna da tunanin yana da wannan halayya. To, amma wanda bai sani ba, bai gani ba, bai damu da abin da aka yi a cikin zaben fidda ɗan takara na jam'iyyar Republican ba, ba zai gani a zahiri ba, tunda bai gani ba. Amma a wannan muhawara ko kuma wannan muhawara ta ranar Litinin ya fito da waɗannan halaye nasa. Ita ma ta fito da waɗannan halaye nata. Ita ana cewa ita ba mace ce da za ta iya yin magana ko kuma mutane su ganta su ji suna santa a zuciyarsu ba, saboda ba ta da wannan karsashin da kwarjinin da shauƙin na shiga zukatan mutane. Shi kuma yana da wannan, amma shi kuma bai da nutsuwa, bai da iya magana, bai da hankalin magana, bai da haƙuri, bai da kawaici, bai da kariya. Ita kuma duk tana da waɗannan abubuwa, wataƙila saboda ita mace ce. To duka waɗannan halaye nasu za su fito ƙarara masu zaɓe su gani ba tare da wani shamaki ba.
Akwai wani darasi da jariran demokradiyya ko kamar Najeriya da sauransu za su iya koya daga irin wannan?
To hankali ita ma Najeriya tana komawa akan tafarkin yin demokradiyya mai tsafta ba tare da fada da fitar da gariyo da kokara da makami ba. Don haka za ka ga yanzu yawancin siyasar da ake ita ma a Najeriya a kafofin watsa labarai ake, a gidajen rediyo ake, a gidajen talabijin ake, a kafofin sadarwar nan na social media ake yi. Wannan abu ne mai kyau. In Allah ya yarda nan gaba kaɗan za ka gama an daina fada a ce ɗan takara ko kuma ƴan jam'iyya kaza da ƴan jam'iyya kaza sun yi faɗa. Saboda in dai za a yi magana ne ta hankali ta tunani a kafofin watsa labarai, ƴan takara da shugabannin jam'iyya su bayani, mutane ba su ma da dama da za su ɗauki gariyo da takobi su tafi su faɗa.
Ma'auninka ya wannan zaɓe ke tafiya, ina ra'ayin Amurka ya karkata ko zai karkata?
To wallahi sahabu har yanzu ba a san mace tuwo ba. Wannan muhawara kila da aka yi ranar Litinin zuwa ƙarshen wannan mako zuwa farkon mako kan gobe ta za su bi da haskawa, amma kusan kankan kan suke. Ko da yake masu fashin bakin al'amuran siyasa da zabe a kasar nan suna nuna kamar Hillary Clinton ita ta fi shi dama-damar cin zaben, saboda a nan kasar akwai jihohin da bisa al'ada jam'iyyar Democrat suke zaba, kuma jam'iyyar Democrat din nan ta yi sa'a waɗannan jihohi, manya-manyan jihohi ne, jihohi irin su California, irin su New York, irin su New Jersey, irin su Pennsylvania, irin su Ohio ma yawanci duka ita suke zaba. To in ka hada hancin yawan ƙuri'un zaben shugaban kasa da suke fitowa daga jihohin da jam'iyyar Democrat take ci cikin sauki sun fi yawa fiye da waɗanda jam'iyyar Republican take ci cikin sauki. To akwai jihohin da sai an yi turkwakwa, sai an yi za'inja, sai an yi kare jini bure jini. To a yanzu ana ganin Hillary Clinton ce take gaba a irin waɗannan jihohi, ko da yake kuma ba sosai ba. Kuma a 'yan sati biyu, sati uku da suka wuce, Donald Trump ya taho da irin wani ƙarfi, iska ta hankaɗo shi sosai, yana kama ta, yana dab da cewa izo ma ya wuce ta, sai aka zo aka yi wannan muhawara. To shin wannan muhawara za ta taƙaita shi, za ta kassara shi, za ta kawo masa cikas saboda bai yi gwaninta sosai ba, ko kuwa ba za ta yi ba? Shi ne nake wataƙila ba za a san ainihin abin da zai faru ba sai ƙarshen wannan sati zuwa satin gobe. Kuma kamar ne na gaya maka, akwai irin waɗannan muhawara guda biyu da za a yi. To da haka dai wataƙila ba za a san daidai takamaiman me zai faru ba a zaɓen shugaban ƙasar nan sai an kaɗa ƙuri'a. Amma dai bisa ga dukkan alamu, bisa abin da suke faɗa manyansu, masanansu, suna nuna kamar abin yana da wahala Donald Trump ya ci zaɓen nan, saboda jihohin da sai ya ci su ne zai ci zaɓen bisa ga dukkan alamu bai ɗauko hanyar cin su ba, saboda akwai baƙaƙen fata da yawa a cikinsu, akwai Latinos da yawa a cikinsu, kuma ba shi da goyon baya sosai a cikin waɗannan jinsunan mutane ko kuma jinsunan ƙabilu guda biyu.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan, sai kuma mai zuwa da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Shehu Yusuf Kura da kuma Chubahiro Dodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya amma fa a taƙaice.
Tsohon shugaban Isra'ila kuma tsohon Prime Minister Shimon Peres, wanda ake cewa ya share tsohon duk shekarun kafa Isra'ila yana bauta mata, ya rasu yana da shekaru 93 a duniya. Peres, wanda ya huskanci kasawar jiki kamar makonni biyu da suka wuce, ya rasu a yau Laraba a wani asibitin da ke Hashuma. Kusan duk wani babban mukamin siyasa da ake riƙewa a ƙasar tashi, kama daga Prime Minister, Ministan Tsaro, Ministan harkokin waje da shugaban ƙasa, duk Peres ya riƙa su. Masu ceto a Egypt a jiya Talata sun tsamo gawarwakin bakin haure da dama da suka nitse cikin jirgin ruwan masunta a gabar tekun Mediterranean, wanda ya kai adadin waɗanda suka mutu sama da 200 a hadarin jirgin ruwa da ya faru 21 ga watan Satumba. Waɗanda suka tsira sun ce kamar mutane 450 zuwa 600 ciki har da mata da ƙananan yara ne da dama aka cusa su a cikin jirgin ruwan wanda ya nitse a garin Rosetta daga mai tashar jiragen ruwa wanda aka tasar ma nahiyar Turai. A wannan babban hukunci da ba a taɓa yanke irinsa ba, kotun ƙasa da ƙasa jiya Talata ta yanke wa wani mutum mai tsaurin ra'ayin musulunci hukunci wato bayan da ta same shi da laifin nakasa wasu kayan tarihi masu muhimmanci a ƙasar Mali. Wannan ne karo na farko da kotun wadda mazauninta yake a Hague ta yanke irin wannan hukuncin laifin barna a matsayin laifin yaƙi, wacce ta yanke wa Ahmad Alfaki Almahadi hukuncin ɗaurin shekara 9 a gidan yari. To laifin da Almahadi ya aikata ya isa a yanke masa hukunci har shekaru 30. To amma kotun ta yi la'akari da amsa laifinsa da kuma nuna da damansa akan abin da ya aikata, da irin kira da ya yi ga sauran musulmi kada su sake irin wannan ɗanyen aikin. Jami'an ƙungiyar ɓangaren Kubra na jam'iyyar SSDM ta Sudan ta Kudu da ke ƙarƙashin shugabancin David Yauyau ta sha alwashin za ta ƙaddamar da yaƙi akan gwamnatin ƙasar.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin, kafin mu sallama da ku ina taya Malam Jamilu Ibrahim Umar na unguwar Lazare daidai bankin Asusu da ke birnin Yamai Jamhuriyar Nijar da matarsa Madan Saratu Musa murnar karuwar ya ta mace wadda aka rada mata suna ranar Asabar da ta gabata. Allah ya raya ya kuma albarkace ta. Yanzu madadin kowa da kowa, ni Ibrahim Almasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.